motar tare da shekara 2017 za a ci gaba da wasannin League League na kasashe wanda mun bayan dawowa daga wasannin neman shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya wanda zai gudana shekara 2018 inda kasashe daga nahiyoyi daban-daban suka fafata a satin da wuce don neman shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya a yau din kuma za a fafata a wasan La Liga na kasar Spain na shekara 2017-2018 a wasan mako na uku tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Legnes da kungiyar kwallon kafa ta Getafe da misalin kafin 8 na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar sai kuma gobe Asabar in Allah ya taimu tara ga watan tara na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za su karɓi bakuncin Juventus sai Valencia su fafata da Atletico Madrid sai kungiyar kwallon kafa ta Sevilla su majerumi da AS Barcelona ko a gida za su karɓi bakuncin Espanyol a ranar Lahadi in Allah ya kai mu duk wata tugula Corona za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad da misalin kafin 11 na safiya agogon Najeriya sai Atletico Bilbao su karɓi bakuncin da Girona da misalin karfe 3 na yammaci Celta Vigo kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Alaves da misalin karfe 5 da rabi na yammaci a gobe Najeriya ita ma Villa Real za su karɓi bakuncin Real Betis kuwa da misalin karfe 8 sauran kwata na dare a gobe Najeriya sai Bundesliga na kasar Jamus inda a yau din za a fafata tsakanin Hamburg da kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig da misalin karfe 7 da rabi na dare a gobe Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad a kasar Faransa kuwa bangaren League 1 an shi ma an shiga wasannin mako kusan na biyar inda kungiyar kwallon kafa ta Lille za su fafata da Girondins da misalin karfe 6 na yammaci a gogon Najeriya Nantes ko za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta PSV da misalin karfe 8 sauran kwata na dare a gogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad har ila yau har yanzu muna nahiyar Turai a kasar Ingila shi ma gobe in Allah ya kai mu za a gwabza a gasar Premier League na shekara 2017-2018 a wasan mako na hudu shayar da wasan za ta kaya Manchester City a gida za su karɓi hukuncin Liverpool da misalin 12:30 ta rana kungiyar kwallon kafa da Leicester City ko za su fafata da Chelsea da misalin karfe 3 har yanzu a misalin karfe 3 kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za su fafata da AFC Bournemouth Everton za su karɓi hukuncin Tottenham sai Brighton and Hove za su fara da gumi da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich kungiyar kwallon kafa ta Southampton ko za su fafata da Watford da rigar misalin karfe 3 sai Stoke City da misalin karfe 5 da rabi a gogon Najeriya su karɓi hukuncin Manchester United wanda suke jan ragamar teburin da maki 9 da kwallo 10 a ranar Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Burnley ne a bangaren kasar Ingila za su fafata da Crystal Palace a bangaren Premier League da misalin karfe 1 da rabi na ranar gogon Najeriya Swansea City ko za su fara da gumi da Newcastle United da misalin karfe 4 na yammaci a gogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad daga nahiyar Turai sai mu koma nahiyar Afirka inda a tarayyar Najeriya gobe idan Allah ya kai mu Asabar tare da watan Satumba na shekara 2017 za a karkare a wasannin Premier League wato Nigerian Professional Football League na shekara 2016-2017 matakin wasannin mako na 38 kuma yadda za a fafata a wasannin Raimosta wanda ta koma kasan teburin za ta buga wasan kasa da Premier a shekara da zuwa za su karɓi bakuncin Sunshine sai Ifan wa a gida na fafata da Lovisa na yadda Tanada kuwa za su karɓi bakuncin Shooting Star Akwa United a Akwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Kano Fila sai kungiyar kwallon kafa ta El Canel a Maiduguri su karɓi Mountain of Fire a Miracle One sai yunkurin karɓan teburin na bana a kan kungiyar kwallon kafa ta Plateau United Nasarawa United kuwa a gida na fafata da Abubakar Bukola Sadaki ne sai Abia Warriors ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Rivers United Bombay United kuwa ta samu kanta a wasan kasa da Premier a shekara mai zuwa za ta karɓi bakuncin Wiki Tuarez ne inda ita Wiki Tuarez ta ke bukatar samun nasara a wasan don haya sabaki na shiga gasar Premier League na bana in ba haka ba ita ma za ta fuskanci matsalar komawa gasar kasa da Premier Plateau United tana yunkurin ɗaukar teburin har ta samu nasara a Gobe inda za su fafata da Enugu Rangers da Eyin ba za su fafata da Kaduna United za a buga wasanni ne duka da misalin karfe 4 na yammaci a gogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad abinda ya samu waka kenan a labarin wasannin namu na wannan mako sai mako gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku rahotannin yadda wasan da kaya huta lafiya